Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da FM Noma da Dalal FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka. Yanzu ma dai Sir Phil Hashin Gumel ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muka saki dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokacin. Cikin shirin namu za ku ji cewa kamfanin sarrafa kadarori na gwamnatin Najeriya ya kwace jar ragamar kamfanin sufurin jiragen sama mafi girma na Najeriya, Arc Airline, bisa fargabar durƙushewa. Haka kuma za ku ji kokarin da gwamnatin jihar Oyo ta yi domin inganta harkar ilimi a jihar. Za mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Bayan kun ji labaran na yadda duniya ta yi ni da rahotanni, za mu buɗe muku layukanmu domin ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku kan batutuwan da suka fi muhimmanci a wannan rana, ko kuma waɗanda suke ci muku tuwo a ƙwarya. Lambar da za ku kira ita ce 2025 2655. Amma kafin nan, ga yadda duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yammaci yau. Ga cikakkun labaran. Hukumomin ayyukan jin kai suna shiga arewa maso gabashin Najeriya da ke ƙarƙashin ikon ƙungiyar Boko Haram a da cibiyar samar da abinci da kula da ayyukan noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Da kuma shirin samar da abinci na duniya na daga cikin kungiyoyin agajin da suke iya shiga arewa maso gabashin Najeriya a halin yanzu. Sun kuma ba da rahoto cewa matsalar yunwa da ake fama da ita a yankin tana da girma ainin. Nuru Makital shi ne wakilin hukumar samar da abinci ta kula da harkokin noma na Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya. Ya ce mutane miliyan 5,100 suke fuskantar matsalar ƙarancin abinci a jihohin Adamawa, Borno da kuma Yobe. Tal ya ce daga cikin adadin kimanin mutane 120,000 suna cikin yanayin da ke kama da yunwa. Ana yawan rasa rayuka sabili da ba su samun isassun abinci kuma ba su samun a kula da su. Tal ya ce galibin waɗanda suka yi rasa matsugunansu su ne kuma 'yan gudun hijira na cikin gida, waɗanda suke zaune a sansanin 'yan gudun hijira na cikin gida. Tal ya ce shirin samar da abinci da kula, wato da kula da harkokin noma na Majalisar Ɗinkin Duniya FAO da kuma shirin samar da abinci na duniya WFP suna neman tallafin dala miliyan 20 domin shirin noma cikin watan Mayu a arewa maso gabashin Najeriya. Wakilin cibiyar FAO a Najeriya ya ce kashi 25 cikin 100 kawai na 'yan gudun hijira cikin gida, kimanin miliyan 1,800 suke zaune a ainihin sansani, sauran kuma suna zaune ne a matsugunan wucin gadi ko kuma tare da danginsu waɗanda su ma suke fuskantar matsi da kuma ƙuncin rayuwa. Yakin basasa da aka shafe sama da shekaru uku ana gwabzawa a Sudan ta Kudu ya tilasta mutane miliyan 1,500 ƙaurace matsugunansu zuwa ƙasashe da ke makwabta, da kuma haddasa gudun hijira mafi girma a nahiyar Afirka kuma na uku mafi muni a duniya bayan Siriya da Afghanistan, bisa ga rahoton hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Tunda fada ya barke tsakanin gwamnatin shugaba Salva Kiir da mayakan 'yan tawaye ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasar na farko Riek Machar a watan Disamba shekara ta 2013, Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasin cewa sama da mutane miliyan 3,500 ne suka rasa matsugunansu, sama da mutane miliyan 2 suna zaune a waɗansu matsugunai a cikin ƙasar, yayin da miliyan 1,500 ko ma fi suna neman mafaka a waɗansu ƙasashe da ke makwabtaka da suka haɗa da Uganda, Ethiopia, Sudan, Kenya, Demokaradiyyar Jamhuriyar Congo da kuma Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Matsanancin faɗa da aka yi a watan Yulin bara, ya ajoba babban birnin ƙasar ya sa mutane da dama suka ƙaura zuwa Sudan a shekara ta 2016. Sabon shugaban ƙasar Somalia ya ce zai yi aiki tukuru domin ganin an cire ƙasarsa daga jerin ƙasashen da aka hana shiga Amurka. Mohamed Abdullahi Mohamed, da aka fi sani da suna Farmajo, ya shaida wa muryar Amurka shirin sahira da aka yi da shi ta wayar tarho jiya Alhamis, kwana ɗaya bayan nasarar bazata da ya samu a zaben shugaban ƙasar da aka yi a Somalia. Ya ce hakika na tattauna akan ni ne zan tattauna akan wannan batu da gwamnatin Amurka ta wajen sanar da shugaban kasar da kuma gwamnatin sa cewa al'ummar Somaliya mutanen kirki ne masu hazaka. Farmajo yace yan asalin kasar Somaliya sun reni ƴaƴan su a Amurka, saboda haka zamu gani ko zai sauya tsarin sa ya cire Somaliya daga jerin kasashen da aka hana shiga Amurka. Babu tabbas a makomar umurnin hana shiga Amurka bayan kotun daukaka kara ta Amurka ta goyi bayan hukuncin da wata karamar kotu ta yanke na hana aiwatar da dokar da ta dakatar da shirin ba ƴan gudun hijira mafaka da kuma hana baki daga Somaliya da kuma waɗansu kasashe da galimi musulmi ne shiga Amurka. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya shaida wa takwaransa na kasar China Xi Jinping a wata tattaunawa da suka yi ta wayar tarho cewa Amurka za ta mutunta tsarin kasancewar China kasa ɗaya ta wajen goyon bayan matsayin China cewa tana da ikon mulkar Taiwan.
Grace Alheri Abdu kenan ta karanto muku labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To kamar yadda aka ji a farkon shirin, kamfanin sarrafa kadarori na gwamnatin Najeriya ya kwace jarragan babban kamfanin sufurin jiragen sama mafi girma a Najeriya, Arik Airline, bisa fargabar durƙushewa. Wakilin murya Amurka a Abuja, Hassan Mai na kaina, na bin diddigin wannan labari.
Kamfanin gwamnatin Najeriya da ke sayan kadarori wato Amcon ya amshe babban kamfanin jiragen sama a Najeriya wato Arik Airline bisa tangal-tangal da kamfanin ke yi na neman durƙushewa. Tuni har anaɗa Mr. Roy Ilebodu a matsayin kantoman kamfanin. Captain Adobala shine mataimakin shugaban kamfanin na Arik Airline.
Za mu kalibanci wannan abin da kotu ta yi a kotu, kuma idan za a juya abin za a yi juya.
Wannan kamfanin naku yana dab da durƙushewa, akwai batun albashi da kuma dimbin bashin da ya masa yawa. Gaskiya
akwai lokacin da kamfani zai zama yana cikin wahala, yana cikin matsaloli kala-kala. To dan haka mu kanmu kamfani da muke aiki a cikin wannan wuri, mu ma muna farfadowa daga recession da aka shiga.
To amma meye batun da ake cewa kamfanin yana dab da durƙushewa?
A'a, UI kamfani na dab da durƙushewa ya kamata kenan ya zama cewa kamfani ne baya biyan albashi, baya biyan basussukan shi, kuma baya ma abin da ya kamata. Mu ko kafin a karbi kamfanin muna harkar jirgin sama wajen guda 40 zuwa 80 akan kowace rana. Biya ma'aikata har zuwa watan Disamba, kuma muna biyan basussukan da ake bin. Muna da matsala kwarai, amma batun duk sai ban taso.
Ko dai gwamnati na son mame wannan kamfanin ne ta farfado da Nigerian Airlines?
To wannan gaskiya sai dai ka tambaye gwamnati, amma mu ba za mu iya cewa wani abu akai ba.
A cewar ma'aikatan Arik Air na farko a Nigeria irin su Usman Bala, halin da kamfanin ke ciki a halin yanzu ko kadan bai ba su mamaki ba.
According to standard practice na aviation, naga suna violating a lot of abubuwa, naga to bai ba ni mamaki ba. Mu ne pioneer da aka dauka muka bude Arik Air. Abin da yafi aviation yafi kashe kamfani shine efficiency, time. To tun asali da aka fara operation we are lacking time gaskiya. Na biyu, you cannot understand the financial strength na Arik. Arik sun zo with new aircraft da muke kira Tiaroba. Ni tun da na shigo aviation shekara 20 an taba ganin kamfanin da yace sabon jirgi wa sai Arik. In aviation, for you to operate an aircraft, a brand new aircraft, for you to recover that money, it will take you in the operations of Nigeria, it will take you a minimum of 24 years. An bude Arik around 2006-2007, har yanzu za ka ce bai shekara 10 ba. Sha, to ka gani yanzu wa'annan jiragen tun ba a kai ko ina ba, kamfani ya kai bankrupted. To ya kake expecting? Kaga dama akwai question mark kin asali a cikin harkar kenan. Tunda aka operating da waye, zaka ga other sector service providers zaka ji suna bin bashi manyan kuɗi, zaka ji masu mai ne, zaka ga su kansu su fan su waye duka suna bin Arik manyan kuɗi. Me yasa Arik ba za su iya biya ba?
To shin me amshi wannan kamfani ke nufi ga tattalin arziki? Ga kwararre Malam Yushewu Aliyu.
Inda yake nunawa shine dole ne gwamnati ta sa ido sosai alaman da aka samu a wannan kamfani na jiragen sama. To abu ne wanda yake bai da kyau a tattalin arzikin ƙasa.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan, gwamnatin jihar Oyo ta kaddamar da wani kwamiti da zai kula da harkokin ilimin sakandare a jihar. Hassan Umar Tambol na da ƙarin bayani.
A kokarin da take yi na inganta tare da zaburar da harkar ilimi a jihar Oyo, gwamnatin jihar Oyo ta kaddamar da wani kwamitin masana da masu ruwa da tsaki da zai kula da harkokin ilimin sakandare a jihar Oyo. Gwamnan jihar Oyo Sanata Abiola Ajimobi ne ya kaddamar da kwamitin a wani zauren taron kasa da kasa dake jami'ar Ibadan.
Apart from full participation by all stakeholders, but also it will afford all of us to know what is going on. This will help in bridging the gap of deficiencies and improve academic standards. It will also profitably integrate government and community efforts in the management of public secondary schools in our state.
Gwamna Abiola Ajimobi ya ce mun yi amanar cewa bayan shigar duk masu ruwa da tsaki a cikin harkar ilimi, haka kuma zai ba da dama a san abin da ke tafiya a game da ilimin. Wannan zai taimaka wajen cimma burin da aka sanya a gaba, kuma ya inganta ilimi, kuma zai karfafa kokarin al'umma da gwamnati baki daya ta yadda za a lura da ilimin makarantun sakandare a jihar Oyo. Shi ko kwamishinan ilimi, kimiyya da fasaha na jihar Oyo, Professor Adeniyi Oloyefela, ya ce gwamnati mai ci ta shiga da taimakawa sashen ilimi a jihar Oyo, kuma ta fahimci bukatar da ake da ita a game da inganta ilimi.
The present administration in the state understand the need for continuous improvement and innovation.
Idan ba a manta ba, a watannin baya ne gwamnatin jihar Oyo da kungiyar malaman jihar Oyo sun ta tada jijiyoyin wuya a game da matsayin ilimi a jihar Oyo, inda gwamnati ta nemi masu hannu da shuni su taimakawa ilimin jihar Oyo. Malamai suka yi zargin gwamnatin jihar Oyo na so ta sayar da sashen ilimi ga masu kuɗi. Haka zalika, sakamakon jarabawar gama gari ta sakandare wato WAEC da aka yi a can baya ta nuna cewa jihar Oyo ce ta zama ta 34 a cikin jihohi 36 na Najeriya, wanda haka ya harzuka gwamnatin jihar Oyo. Kaddamar da wannan kwamitin dai ya samu halartar masu ruwa da tsaki a fannin ilimi da dama. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Ida Hassan, kafin mu bude layukan wayar mu, a shakata da wannan wakar.
Baban kambu dan Usman, bamdan giwa mai ban tsoro dan Shehu, toran giwa ba fa sawa dan Usman. Baba kan kada mai kwali kan banji mai rangwangwan, wili dan Tijjani, wili mutumin shata.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To madalla, mun samu kiran mu na farko daga Naija. Wane ne akan layi?
Ni sunana Suleiman daga Bidda, Niger State.
To mallam, muna sauraron ka, me ke cima tuwa ƙuri'a yau?
To magana wanda ya cima ƙuri'a abin ga magana na guda biyu ne na sai daya magana Buhari, wanda mutane suna ta surutu a cikin Buhari ma wanda yake yana barka ko yayi wata daya na hutu abunsa, yayi ba laifi bane a bashi hutu abunsa. Na biyu kuma magana na kuma akan magana jan sanda ne wanda Buhari ya ba da order a yi screening a mai da mutane, kuma ake a mai da mutane ba sai mene faru ba, kuma ko yan labarai kuma ba ko ne abun ga kanci ba, shi na abun yana damuna ne.
To madalla, mun gode kare da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Fatas, kuma wane ne akan layi?
Lawan ne Trida ne daga Nasarawa, Fatas.
To mallan Lawan, muna sauraron ka.
Wato abin da nake son faɗawa mutane, ya kamata dukkan mutum mai son ci gaban ƙasa ya yi wa Buhari addu'an fatan alkhairi. Wanda ya kamata mutane su gane cewa shi fa Buhari nan mutum ne kamar kowa, kuma dukkan mutum babu wanda aka ce ba zai mutu ba, ko da ma mutuwarsa ya zo. Ballantana a ce wannan rashin lafiya ne wanda ya shafi kowaye ne. Don haka muna fatan Allah ya ba shi lafiya, ya dawo da shi lafiya.
To amin ya rabbi, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Katsina, wane ne akan layi? Mallam na Katsina, kana akan layi? To ina jin da mun rasa na Katsina. To bari mu je Bauchi. Wane ne akan layi daga Bauchi?
Sama'ila Espawa.
To man Sama'ila, menene a ranka
ke san ka? Umar Ganjiwa, jihar Bauchi, Najeriya.
To muna sauraron ka man Sama'ila.
To yau dai abin da yake ra'ayina a yau Juma'an nan akan maganar shugaban kasar mu ne, halin da wasu muke ji suke fadan wani yana ci. Mu a matsayinmu wadda muka zaɓi shugaba Muhammadu Buhari, shugaba mai adalci, muna masa addu'an fatan alkhairi. Wannan hutu da duba likita da yake yi, Ubangiji daman da shi lafiya, domin mun san masu cewa masu ɓarna ne ba su a ce yau babban burinsu a ce yau ya mutu shi ne suke tsoronsa. Amma mu dai muna masa addu'an fatan alkhairi da fatan Ubangiji Allah ya daman da shugaba gida Allah.
To madalla, mun gode kwarai da gaske mallam Sama'ila. Bari mu je Azare. Wane ne akan layi?
Kana magana da Garba Ibrahim Dabro Mukafu, Azare.
To mallam Garba, muna sauraron ka.
Ina addu'a Allah bawa waliyin Allah Muhammadu Buhari lafiya, kuma wannan dattijo muna ƙara sa shi addu'a Allah ƙara ƙara mar kwazo da ilimi domin ya cetar da mu. Dan har ga Allah, mu bawan Allah nan ba abin da zamu ce masa, sai dai Allah saka da alheri.
To madalla, to madalla, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Barno. Wane ne akan layi? Na Barno, kana tare da ni? To ina jin da mun rasa mallana. Wane ne akan layi?
Abubakar a Germany.
Mallam Abubakar, to muna sauraron ka. Menene ra'ayinka
akan maudu'in nan batun rashin lafiyan janar Muhammadu Buhari ne?
Muna sauraron ka.
Fata na duk Kirista da Musulmi a taya shi da addu'a. Mai lafiya ma yana bukatan addu'a, balle mara lafiya. Allah ya ba shi lafiya, Allah ya dawo mana da shi lafiya kalau.
To amiyar, mun gode kwarai da gaske mallam Abubakar. Bari mu je Taraba. Wane ne akan layi a Taraba? Na Taraba, kana tare da ni? To ina jin dai mun rasa na Taraba. To amma mun sami kira daga Nasarawa. Wane ne akan layi daga Nasarawa?
Lalladi ne daga Nasarawa, ajiyar lafiya ba bari.
To mallam Lalladi, muna sauraron ka.
To mallam Lalladi, to abin da ake magana kan rashin lafiyan Buhari dai, muna yi fata Allah ya ba shi lafiya.
To amin ya rabbi.
Amma mafi kyau shi ne ya kamata ya yi bayani idan lafiyar da gaskiya, to Allah ya ba shi lafiya.
To ba jami'ansa sun fito sun yi bayani ba? To mun gode kwarai da gaske mallam. To bari mu je Nasarawa dai. Wane ne akan layi daga Nasarawa?
Salamu alaikum, daga waya da Nasarawa.
To ya sunan mallam?
Ibrahim Romadake.
To mallam Ibrahim, muna sauraron ka.
Yawa, to gaskiya ni ma akan keke kuke dangane da rashin lafiya Muhammadu Buhari. To kowane fa yana iya rashin lafiya ko kuma
haka ne. Mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bama jin kare sosai. Bari mu je Damaturu. Wane ne akan layi daga Damaturu?
Ana magana da Haruna mai tabare.
To mallam Haruna, muna sauraron ka. Menene ra'ayinka a yau? Zaka iya magana akan komai kake so.
Allah ya kawo Buhari lafiya.
Mallam, kana tare da mu?
Kwarai na tare da ku.
Yawa, to mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Kaduna. Wane ne akan layi a Kaduna?
Mallam, barka da aiki, barka da dare.
Yawa, ya sunan malamin?
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawu, Kaduna, Najeriya.
Alhaji Musa, muna sauraron ka.
To alhamdulillah, babu shakka idan muka dauki wannan batutuwa wanda al'umma suke ta surutu kan shugaban kasar Najeriya, mu dai muna fatan ya kamata a ce shugabannin ƴan arewa ko kuma a'a su kansu ƴan Najeriya ta kasance su ne wa shugabansu addu'a ta fatan alkhairi. Dan ina ganin ba daidai bane a ce shugaban ka rika bin shi da mugayen maganganu da maganganun ba su dace ba. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya ba shugaban kasar mu lafiya, kuma ya dawo mana da shi lafiya, kuma duk mutumin da yake kokarin ya kashe shugaban kasa bai mutu ba, to shi Allah ya san yadda zai rishi. Kuma mutuwa ma ai tana gargashin sana gwanin Allah ne.
To mun gode kwarai da gaske Alhaji Musa Garo. Bari daga Kaduna kuma barin mu je Kano. Wane ne akan layi?
Hello.
Yawwa, wane ne akan layi?
Kuna magana Nasir Injiniya da Bagoro da government.
To Nasir, muna sauraron ka. Menene a zuciyarka a yau?
Ga sa ra'ayi na, ina fata Allah ya dawo mana da shugaban gida lafiya, kuma Allah ya rufa Allah ya bashi lafiya idan mun shiga lafiya ci gaba da arzikin hisaba shi ko ra'ayi ne gumi Allah ya mun shiga lafiya
to madalla mun gode kwarai da gaske mallam ba mun samu dai kira daga Kebbi wane ne akan layi daga Kebbi
Alhaji Yusuf banda ya wuri
to Alhaji Yusuf muna sauraron ka dan rage radion ka da Allah
to muna dai roƙon Allah ji babu hali lafiya mu muna roƙon Allah ya ba ki lafiya Allah kuma ya kawo mana shi lafiya lau masu jiya dai da bakaiya dai Allah ya maimaita musu sisi nagode
to madalla mun gode kwarai da gaske to bar mu je Yobe wane ne akan layi a Yobe
hello assalamu alaikum
amin wa alaikum salam
tawo imam barka da aiki
yo barka dai
Alhaji Madukolo Ibrahim da Zeshwa
to malam muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau
to ina muku fatan alheri akan wannan shirye-shiryen da kuke kuma shugaban kasa Baba Buhari Allah ya dade shi lafiya a tare shi a Abuja lafiya kowa ya gani Allah ya dade shi fada
to mun gode kwarai da gaske da fatan alkhairin da ka mana a da kiran wayan ka daga daukan wayar kuma ka karshen daga wayan mu a yau sai kuma ranar litinin Allah da zamu sake bude layukan mu zamu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma sai
wasanni a takaice
ranar lahadin da ya gabata ne kasar jamhuriyar kamaru ta dauko kofin gwani na gwanaye na nahiyar afirka wanda kasashe 16 suka fafata tsakanin su a can kasar jamhuriyar gabon anda ta doke takwarata kungiyar kwallon kafan kasan misira da ci biyu da nema kasar kamaru dai ta dauki kofin ne har sau biyar na farkon a shekarar 1984 sai kuma na biyu a shekarar 1988 na uku kuma a shekarar 2000 kana na hudu a shekarar 2002 yanzu dai sai da kasar ta kwashe shekaru 15 bata dauko kofin ba na biyar din ne ta dauka a shekarar na 2017 Umaru Inuwa tsohon kocin kasar jamhuriyar Kamaru ne
abin da zan fada sai in ce kofin nan an yi ba zata ne domin ba wani dan Kamaru da ya sa a kansa cewa ɗan wasan kwallon kafa na Kamaru waɗannan yaran nan za su yi su dauko kofi to amma kaga yake mun muna namu Allah na nashi gashi ubangijin Allah ya sa sun yi kokari sun je sun dauko wannan kofi
ranan laraban da ya gabata ne shugaban kasar Kamaru Musa Biya ya karbi tawagan ƴan wasan kwallon kafa a fadarsa anda ya shirya musu liyafar cin abincin rana shugaba Biya cikin jawabin sa ya yaba wa kungiyar kwallon kafa na Indomitable Lion ni da mai daki na mun yi muku lale marhaba kuma muna farin ciki da wannan kofi da kuka dauko domin mun san cewa kun hada karfi da karfe ne kuma kun zama tsintsiya rinki daya mun gode muku mun san cewa kun zama masu kishin kasar ku kuma mun gode wa malamin kwallon kafan kasar Kamaru Hugo Bros wajen namijin kokarin da yayi na baku gudunmuwar sa da kuma al'umman kasar Kamaru anda suka goya muku baya Mahama Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru
yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Sakataren tsaron Amurka James Mattis ya yi ziyararsa ta farko zuwa wata ƙasa a cikin wannan wata zuwa ƙasashe biyu masu kawance da Amurka da suka hada da Koriya ta Kudu da Japan inda ya sake jaddada aniyar Amurka ta tabbatar da tsaron waɗannan ƙasashen da Amurka ta jima tana kawance da su a yankin Asia da tekun Pacific A birnin Seoul, Sakataren Mattis ya bayyana kawancen Amurka da Koriya ta Kudu mai matukar muhimmanci ga zaman lafiyar yankin da daidaiton al'amura Ya faɗa cewar akwai haɗura tattare da gwaje-gwajen makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ke yi, haɗe da shirinta na makaman nukiliya da ire-iren kalaman barazana da ke fitowa daga bakinta. Ya ƙara da cewa ƙoƙari da Amurka take yi na kare ƙawayenta da kuma shirin tsare su na ci gaba da zama mai muhimmanci. ya ce za su dakile duk wani hari akan Amurka da kawayenta kuma za su dauki mataki masu tsauri da radadi akan duk wanda ya amfani da makaman nuclear. Akan batun barazanan kira makaman nuclear da muggan makamai da Koriya ta Arewa ke yi, Amurka tana daukar matakan tsaro na kare al'umman Koriya ta Kudu da kuma dubban sojojin Amurka dake jibge a cikin kasar. Sakatare Matiz ya bayyanar da girka wata laimar kariya ta sama a Koriya ta Kudu wanda za ta iya tarewa da lalata makamai masu linzami da Koriya ta Arewa za ta iya harbawa kan kasar dauke da makaman kare dangi. Har ila yau ya yi magana akan bukatar da ke akwai ta ci gaba da fadada dangantakar Amurka, Koriya ta Kudu da kuma Japan. A birnin Tokyo, Sakatare Matiz ya kwatanta hulɗar Amurka da Japan a matsayin mai wanzuwa kuma tubalin zaman lafiya da tsaro a yankin Asia Pacific. Ya sake jaddada aniyar Amurka game da tsaron Japan karkashin yarjejeniyar tsaro kuma ya yabawa Japan da irin babbar gudunmuwa da ta yi wa zaman lafiyar wannan yanki. Sakatare Matiz ya nanata cewar bai kamaci Amurka da Japan su yi ƙasa a gwiwa ba kai irin ƙalubaloli da suke tasowa, inda ya ambato barazanar makaman nuclear da muggan makamai da yawan takala da Koriya ta Arewa ke yi, sai kuma ƙaruwar neman fada da China ke yi a gabashi da kudancin tekun China. Sakatare Matiz ya nanata buƙatar tabbatar da bin dokan ƙasa da ƙasa da ƙasashen duniya suka gindaya wurin warware takaddamin filaye ta hanyar sulhu da diplomasiya, amma ba ta nuna ƙarfin soji ko kai hari ba. Ya ce walwalar kewayawa cikakkiya ce. Ganin irin ƙalubalolin tsaro da ake huskanta, Sakatare Matiz ya ce akwai buƙatar Amurka da Japan su ci gaba da zuba jari akan jami'an tsaronsu da ƙarfin aikinsu. Akan haka za su tabbatar sun yi hulɗa ta gaskiya a yau da kuma shekaru masu zuwa. Ya ƙara da cewa Amurka tana tare da abokai da ƙawayenta. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wanda kuma ya kawo mu ga za mu kuma girasta ta ba mu labarai, amma wannan karan a taƙaice.
Hukumomin ayyukan jin ƙai suna shiga Arewa maso gabashin Najeriya da ke ƙarƙashin ikon ƙungiyar Boko Haram a da. Cibiyar samar da abinci da kula da ayyukan noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma shirin samar da abinci na duniya na daga cikin ƙungiyoyin agajin da suke iya shiga Arewa maso gabashin Najeriya a halin yanzu, sun kuma ba da rahoto cewa ana fama da matsananciyar yunwa musamman a yankunan da aka tsuguna da 'yan gudun hijira. Yakin basasa da aka shafe sama da shekaru uku ana gwabzawa a Sudan ta Kudu ya tilasta mutane miliyan 1,500,000 kauracewa matsugunansu zuwa kasashe da ke makwabta, da kuma haddasa gudun hijira mafi girma a nahiyar Afirka kuma na uku mafi muni a duniya bayan Siriya da Afghanistan, bisa ga rahoton hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Tunda fada ya barke tsakanin gwamnatin shugaba Salva Kiir da mayakan 'yan tawaye karkashin jagorancin mataimakin shugaban kasar na farko Riek Machar a watan Disamba shekara ta 2013, Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa sama da mutane miliyan 3,500,000 suka rasa matsugunansu. Sabon shugaban ƙasar Somalia ya ce zai iyaka ƙoƙari domin ganin an cire ƙasarsa daga jerin ƙasashe da aka hana al'ummar su shiga Amurka. Mohamed Abdullahi Mohamed, da aka fi sani da suna Farmajo, ya shaida wa muryar Amurka shirinsa na ganin ya shawo kan wannan matsala.
To madalla, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu wadda ta taya na gabatar da shirin, sai kuma Saida Hamdun wadda ta haɗa shirin da bada umarni, don ma injiniyanmu na yau Boytek. Ni Sarfil Hashin Gumil ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.